Laraba 10 ga watan Mayu na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasarar kaiwa ga wasan karshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar ta Real Madrid ta samu nasarar hakan ne sakamakon wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid a wasan dabda na karshe zagaye na biyu na gasar ta UEFA Champions League inda a wasan farko Real Madrid ta doki Atletico Madrid da kwallaye 3 da nema sai a jiya ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din ta samu nasara akan Real Madrid da kwallo 2-1 amma duk da haka bai bada dama kungiyar ta Atletico Madrid zuwa wasan karshe ba bayan kammala wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana da jimillar kwallaye 4 a ragar Atletico Madrid ita ko Atletico Madrid tana da kwallaye 2 ne kacal don haka Real Madrid za ta buga wasan karshe tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Juventus da kasar Italy a ranar 3 ga watan Mayu na shekara 2017 a filin wasa na Cardiff dake kasar Wales a fafata da aka yi da tun kafa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Juventus an fafata su 10-13 inda Juventus ta samu nasara akan Real Madrid sau 6 ita ko Real Madrid ta samu sau 5 an yi kunnan doki sau 2 a karawar su na karshe shine a shekara ta 2015 a gasar ta UEFA Champions League inda aka buga wasan kusa da na karshe Juventus ta samu nasara a gidanta da kwallo 2-1 akan Real Madrid inda ta bi Real Madrid suka tashi 1-1 a gidanta sai dai akwai shekarar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta dauki wannan kofi akan kungiyar kwallon kafa ta Juventus a bangaren cin kofin Turai kuwa European League na shekara 2016 a matakin wasan kusa da na karshe semi final zagaye na biyu Manchester United za ta karbi hukuncin Celta Vigo a karawar ta biyu inda a karawar da suka yi na farko Manchester United ta biya Celta Vigo har gida ta sha ta kwallo ɗaya mai ban haushi Lyon kuwa za ta fafata ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Ajax sai dai Ajax ta doke Lyon da kwallaye 4-1 a karawar su ta farko inda a yau din za a buga wasan ne da misalin karfe 8:05 na dare agogon Nigeria Niger Cameroon da kasar Chad huta lagi